sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararu assalamu alaikum da fatan an huni lafiya. Aisha Mu'azzu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke muku lalle a cikin wannan shiri na ranar yau Asabar 8 ga watan Afrilu na shekara ta 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su a cikin shirin ga kanun labarai.
To Aisha, wasu sabbin takardun sirri da suka bada dalla-dallan bayanan tsaron ƙasa na Amurka daga Ukraine zuwa gabas ta tsakiya zuwa China sun bayyana a shafukan sada zumunta a cewar jaridar New York Times. A yau Asabar shugaban kwamitin harkokin waje a majalisar wakilan Amurka ya faɗi cewa Amurka za ta taimaka wajen bayar da horo ga sojojin Taiwan da kuma hanzarta kai makamai ƙasar. China ta faɗi cewa ta fara atisayen soja na kwanaki uku a kusa da Taiwan, wani mataki da ake kallo a matsayin mai da martani akan ganawar da shugabar Taiwan ta yi da shugaban majalisar dokokin Amurka Kevin McCarthy a kwanan nan.
To kanun labaran kenan. A taskar rahotanni kuma za a ji cewa rundunar sojojin Najeriya suna ƙara ƙaimi wajen yaki da ƴan ta'adda domin kawo ƙarshen matsalar ta'addanci a ƙasar. Ko me masana harkar tsaro suke cewa?
Wannan yana nuna maka cewa jami'an tsaronmu na samun nasara a bisa wannan yaki da suke yi ba dare ba rana. Wannan ba karamin ci gaba bane kwarai da gaske.
Sannan za a ji cewa hukumar alhazan Najeriya ta bayyana kuɗin kujerar hajjin bana wanda farashin sa ya zarta abin da aka biya a bara. Shin ko me ya haifar da wannan ƙari?
Ƙarin farashin ba wai kawai a Najeriya bane, duk duniya ne. Kowa ya sani akwai tsadar rayuwa duk duniya. Babban ta abin da zai baka shine bambancin kuɗin naira yake kwatanta ta da dala.
Sannan za a ji irin kirar da musulmai a jamhuriyar Nijar suka yi wa abokan zamansu mabiya addinin kiristanci waɗanda suka fara shirin bukukuwan Ista a faɗin duniya. Kamar kowace ranar Asabar za mu kawo muku shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri yake gabatarwa. Muna kuma tafa da guzurin watan Ramadana da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari kashin labaran na farko.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wasu sabbin takardun sirri da suka bada dalla-dallan bayanan tsaron ƙasa na Amurka daga Ukraine zuwa gabas ta tsakiya zuwa ƙasar China sun bayyana a shafukan sada zumunta a cewar jaridar New York Times. Ta yiwu Rasha ko wasu magoya bayan Rashar ne suka fitar da wasu takardun bayanan sirri na sojan Amurka da yawa da aka wallafa a shafukan sada zumunta a baya, da suka nuna bayanan da aka sauya da hoton takardun bayanai akan yakin Ukraine da aka dauka ba a hukumace ba tsawon wata guda, abinda wasu jami'an Amurka uku suka fada wa kamfanin dillancin labaran Reuters kenan a jiya Juma'a. Ga dukkan alama bayanan sun rage yawan sojojin Rasha da suka mutu a cewar jami'an na Amurka. Suka kara da cewa ba a hukumace aka fadda bayanan ba, kuma sun bambanta da bincike akan takardun da suka balle da ake yi. Takardun sun kuma bayyana cewa Amurka ta zuzuta alƙalaman mace-macen da aka samu a yakin Ukraine. Shugabannin Ukraine sun gudanar da wani taro a jiya Juma'a a shalkwatar rundunar kolin sojan Ukraine don tattaunawa akan batun bullar takardun da ke kunshe da shirye-shiryen Amurka da na rundunar NATO da taimakawa kasar wajen yaki da Rasha. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya halarci taron amma bai ambaci batun bullar bayanan ba. A yau Asabar shugaban kwamitin harkokin waje a majalisar wakilan Amurka Michael McCaul ya faɗi cewa Amurka za ta taimaka wajen bayar da horo ga sojojin Taiwan ta kuma hanzarta kai makamai ƙasar, yayin da China ta fara atisayen soja na kwanaki uku a kewayen tsibirin mai cin gashin kansa. Da yake jawabi a wata liyafar cin abinci a birnin Taipei, McCaul ya bayyana goyon bayan Amurka ga Taiwan. Ya ce, "Na sanya hannu a kan kai makaman, kuma muna yin duk abin da ya dace don hanzarta kai su. Zaman lafiya ta hanyar nuna ƙarfi abu ne na zahiri, shi yasa akwai buƙatar mu ƙarfafa Taiwan." McCaul ya ƙara da cewa, Hanya ɗaya da za a hanzarta kai makamai Taiwan ita ce a duba babbar barazana da kuma hadarin da ke tattare da lamarin da kuma sake tsara jigilar dakon makaman. A halin da ake ciki, a yau Asabar China ta faɗi cewa ta fara atisayen soja na kwanaki uku a kusa da Taiwan, wani mataki da ake kallo a matsayin mai da martani akan ganawar da shugabar Taiwan ta yi da shugaban majalisar dokokin Amurka Kevin McCarthy a kwanan nan a jihar California. A cikin wata sanarwa da ta fitar, rundunar sojan China ta bayyana cewa an fara atisayen sintiri na shirin yaƙi da kuma wani atisayi na haɗin gwiwa mai lakabin Joint Sword a kewayen yankin Taiwan kamar yadda aka tsara. Ta ƙara da cewa wannan na zaman babban kashiri akan tunanin yin katsalanda daga dakarun ƴan awaren Taiwan da kuma na ƙetare. Atisayen na da muhimmanci don kare China da ikonta a cewar sojojin. A yau Asabar, ma'aikatar tsaron Taiwan ta faɗi cewa an gano wasu jiragen ruwan yaƙi na ƙasar China guda 8 da jiragen saman yaƙi guda 42 a kewayen tsibirin, kuma wasu daga cikin jiragen da aka tura sun ƙetare layin da aka shata a mashigin tekun da ya raba tsibirin da ɗayan ɓangaren. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla, in an jima kaɗan, Maryam za ta sake dawowa da kashin labaran na biyu, amma yanzu za mu kawo muku rahotonmu na farko daga Najeriya. Rundunar tsaron Najeriya ta ce sojojin ƙasar sun yi nasarar kubutar da kimanin mutane 138 cikin makonni biyun da suka gabata, sannan kuma sun daƙile aikar ƴan ta'adda. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina kaina ya haɗa mana.
In the past 2 weeks, both kinetic and non-kinetic operations were conducted in the various theater of operations with significant outcomes recorded.
Director Chibiyar Tattarawa da samar da bayanai na hedkwatar tsaron Najeriya kenan, Major General Musa Dan Madami, kewa manema labaru ƙarin bayani dangane da alangamar da dakarun Najeriya suka yi a cikin makonni biyu da suka gabata, inda ke bayanin irin nasarorin da aka cimma. Janar Dan Madami, wanda ya fara da shiyar arewa maso gabashin Najeriya, inda sojojin rundunar operation haɗin kai da ke yaƙi da ƴan Boko Haram ke ci gaba da kare lagun ƴan ta'addan a yankunan Bama, Askirauba da Mafa da kuma Chibok, inda sojin suka farma ƴan ta'addan suka kuma kashe da dama daga cikinsu tare da ƙwato bindigogi da harsasai. Kazalika yankunan Dambuwa biyu da Munguno, dakarun baya ga daƙile ƴan ta'addan da suka yi, sun kuma cafke wasu masu tallafa ƴan ta'addan da kayakin abinci, kuɗaɗe da ma sauran ababen buƙatu na yau da kullum. A wani ƙauye da ke yankin kamar Kumar Gaidam a jihar Yobe, inda ƴan ta'addan suka kakaba wa mutanen yankin haraji, sojojin sun kai farmaki ga ƴan ta'addan inda suka kashe ɗaya daga cikinsu, suka kuma ƙwato kayayyakin fada. Kazalika a shiyar jihohin da ke tsakiyar Najeriya ma, dakarun sun kai hari ga sansanin ƴan bindiga a jihohin Benue da makwabciyar ta jihar Taraba, Filato da Kogi, inda suka cafke tare da sheke wasu ƴan ta'addan da dama. Bugu da ƙari, dakarun Najeriya a cewar General Dan Madami sun gudanar da aikace-aikace a shiyar arewa maso yammacin Najeriya, inda suka kubutar da ɗimbin mutanen da ake garkuwa da su a jihar Katsina, kana sun kuma halaka wasu gungun ƴan ta'addan a jihohin Kaduna, Zamfara, Sokoto da Niger. Tana jihohin kudu maso kudancin Najeriya ma, sojojin sun dakatar da yunkurin satar mai da kimarsu ya kai na sama da naira miliyan 400, kana sun rushe haramtattun matatun mai guda 50.
Of 407,542,860 naira only were denied oil theft within the period in focus.
Baki ɗaya dai kimanin sama da mutum 138 ne sojojin suka kubutar da ganin masu garkuwa da mutane, yayin da ƴan Boko Haram kuma kusan 1,000 suka yi saranda. Al'amarin da masanin tsaro Eya Komodo Babagamawa Maritaya ke cewar gagarumin ci gaba ne.
Wannan yana nuna maka cewa jami'an tsaronmu na samun nasara a bisa wannan yaƙi da suke yi ba dare ba rana. Wannan ba ƙaramin ci gaba bane kwarai da gaske. A yanzu a Najeriya ya nuna mana dakarunmu sun tashi sun jajirce, suna aiki kafada da kafada, suna aiki tare, don haka ake samun waɗannan nasarori. Kuma waɗannan nasarori idan aka ci gaba da yadda suke bada haɗin kai, na tabbatar muku da cewa sha'anin tsaro a Najeriya zai zama tarihi.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Tun gaida Hassan Maina Kaina. Masarar wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. A duk lokacin da ake so kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a adireshin mu voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu ga Maryam ta sake dawowa da kashin labaran na biyu.
Jama'an Isra'ila sun ce wasu da ake kyautata zaton Larabawa mayaka ne sun kai wasu harare biyu a wurare daban-daban a jiya Juma'a inda suka kashe mutane uku tare da jakata wasu shida. Hukumomin kasar sun ce an kashe wani dan yawon bude ido dan kasar Italiya, wasu biyar kuma sun jakata a wani harin karan mota a birnin Tel Aviv. A wani harin da aka kai a jiya Juma'a da safe kuma an kashe wasu ƴan Isra'ila ya da kanwa, sannan mahaifiyarsu ta samu rauni a wani harbi da aka yi a yamma da kogin Jordan. Ƙungiyar Hamas ta Falastinu da ke mulki a Gaza ta yaba da harin harban, amma bata dauki alhakin kai shi ba. Mutum ɗaya ya mutu, sannan an gano wasu mutum uku a sume bayan da wata gobara ta tashi a wani dogon bene da ke unguwar New Charlie a garin Karachi. Kafar yada labaran Tribune, wani shafin yanar gizo a Pakistan, ya bayar da rahoton cewa an ceto mutane fiye da 30 daga ginin. Jami'ai sun faɗa a yau Asabar cewa ginin na kusa da wata kasuwa ne. Gobarar da ta tashi a bene na 10 ne ta faru sakamakon matsalar lantarki, a cewar Dawn, wani shafin yanar gizo na Pakistan.
Madalla a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake komawa kan rahotanninmu. Musulmi a jamhuriyar Nijar sun taya kiristoci murnar zagayowar ranar Easter, yayin da suka buƙace su da yin amfani da wannan damar domin yi wa ƙasashen Najeriya da Nijar da ma duniya baki ɗaya addu'o'i domin samun zaman lafiya mai ɗorewa. Daga birnin Kwanni ga rahoton Haruna Mamman Bako.
A daidai lokacin da musulmin duniya ke nosawa zuwa kammala kashi na biyu na yawan azumin Ramadan na wannan shekara, a nasu bangaren kristoci ne ke ci gaba da morewa zagayowar ranakun Easter na wannan shekara ta 2023 a jamhuriyar Nijar. Pasto Abubakar Musa shine shugaban haɗin kan ɗariƙoƙin addinin Kirista a gundumar birnin Kwanni, ya yi mana ƙarin bayani ko me ake nufi da sallar Easter.
Abin da ake nufi da Easter shine mutuwar Annabi Isa kuma da tashinsa daga matattu. Annabi Isa ya mutu a rana ta uku kuma ya tashi daga matattu. Kenan tun daga ranar Juma'a muke ta hidimomi na Easter zuwa ranar yau da kuma ranar gobe, duka muna cikin hidimomi ne na Easter. To wannan shine yake nuna dukkan duniya ko dukkan kristocin daga cikin duniya suna da wannan murna, suna da wannan farin ciki da addu'o'i da azumi, suna kai godiya ga Allah da kuma roƙo ga Allah ta wurin alherinsa, domin Ubangiji Allah ya tabbatar da alherinsa kuma da rahamarsa bisa ga alheri wanda ya muna a cikin ƙasashen mu baki ɗaya, domin shi Allah mai alheri ne.
Sallar ta Easter ta bana na zuwa ne a daidai lokacin da musulmin jamhuriyar Niger ke ci gaba da gudanar da azumin Ramadan na wannan shekara, inda suka yi amfani da wannan damar domin yin kira ga kristoci da su yi amfani da wannan lokaci na Easter domin wa ƙasashen jamhuriyar Niger tarayyar Najeriya da ma sauran ƙasashen duniya addu'o'in neman samun zaman lafiya mai ɗorewa, kamar yadda shugaban ƙungiyar haɗin kan mabambanta addinai Sidir na birnin Kwanni Malam Muhammadu Dan Waziwa ƙarin bayani.
Allah da kai ne ya ce muna wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah ya ce ku roke ni ni inji Allah ya ce zan karba muku, ya ce wa zaka girman kai ba su roƙona ba su ambatata da su da bukata wuri na za su shiga wata jahannama karkarci. Dan haka tunda sun yi ibada sun kare da mu da su mu musulmi da su duk yana da kyau kowanne mu mu addu'a mu roƙa mu kasan mu zaman lahiya mu roƙa mu kotan mu zaman lahiya kai mu maruka ma duniya gaba ɗaya zaman lahiya tunda Allah shi ka bada zaman lahiya. In ko mun ka roki Allah kenan mu yi yanki Allah ya amsa mana ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati. Annabi ya ce mana ku dai ku roki Allah kuma ku yi yanki, in kun roki Allah Allah ya amsa. Dan haka Allah muna ta roko ne dare da rana balle ciwon ga wata Ramadan, wurin tsayuwar dare da wurin tafsirai da wurin zamantakewa duk muna karanta alqur'ani littafin Allah muna addu'a, su ma muna roƙon su, su ma karkashin abin su suka yi na addinin su su yi kokari su ma su roki Allah ya ba mu zaman lahiya gaba daya cikin kasashen gana mu Niger da Nigeria da sauran duk makwabtan mu ba Nigeria dai ba ba Niger dai ba ba Mali dai ba ba Burkina dai ba ba Libya dai ba duk inda muke da makwabtuka kai sai mu cin waru duniya gaba daya Allah ya kawo mu zaman lahiya cika mu kwanciyar hankali
su ma kristocin sun yi barka da ma marhaba duka da wannan kiran da musulmi suka yi musu inda tuni suka yi kira ga mabiyansu da su roki Allah don zaman lafiya ya samu a jamhuriyar Nijar tarayyar Najeriya kamar da Pastor Abubakar Musa ke bayyanawa
abin da zan ce mu roki mu da addu'a muna addu'a domin zaman lafiya a cikin kasar Nijar da kuma kasar mu ta Nijar baki daya muna bukatar rahamar Allah a cikin kasa da kuma zaman lafiya a cikin kasa
a dai ko wani lokaci dama ta samu irin wannan ta ista ta wannan shekara akan kara ganin hadin kai tsakanin musulmi da kristoci a jamhuriyar Nijar abinda ke nuna kowane bangare daga cikin su na iya nasa kokarin domin dawobar da zaman lafiya mai daurewa a cikin wannan kasar Haruna Amman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar
to an gaishe ka Malam Haruna yanzu kuma sai Najeriya inda hukumar lasai ta kasar ta kayyade kudin aikin hajin bana kan naira miliyan 2.8 ga kowane mahajjaci wannan ya bambanta da naira miliyan 2.5 da maniya ta saka biya a bara ko menene ya haifar da wannan bambancin wakiliyar muryar Amurka na dauke da wannan rahoto Madina Dauda
Aikin hajji na ɗaya daga cikin rukunnan musulunci guda biyar kuma ana so mutum ya yi akalla so ɗaya a rayuwarsa amma saboda kullar cutar coronavirus bai aikin hajji ba har na tsawon shekaru biyu daga shekara 2020 zuwa shekara 2022 kuɗin kujeran aikin hajji a bara sai da ya kai naira miliyan 2.5 bana ma an samu ƙari a kuɗin kujerar shugaban hukumar alhazai ta ƙasa Zikirullahi Kulle Hassan ya ce maniyaci zai biya naira miliyan 2.8 kafin ya yi aikin hajjin bana
I would now like to announce as per as follows Maiduguri and Yola departure centers in the northeast the premiums in those places are meant to pay 2,890,000 and this includes their BTA
Zikirullahi ya ce farashin ya kai nau'i 8 inda jihohin Borno da Yobe ke kan gaba yayin da jihohin Lagos da Ogun suka fi naira miliyan 2.9 kenan an samu ƙarin sama da naira 300,000 idan an kwatanta da wanda aka biya a aikin hajjin shekara 2022 Zikirullahi ya ce rashin daidaito farashin ya faru ne saboda jihohin arewacin kasar sun fi jihohin kudu kusanci da Saudiya kwamishinan kula da gudanar da aikin hajji Abdullahi Magaji Hardawa ya ce ƙarin ba Najeriya kaɗai ya shafa ba duk duniya ce
ƙarin farashin ba wai kawai a Najeriya ba ne duk duniya ne kowa ya sani akwai tsadar rayuwa duk duniya babban abin da zai baka ka shine bambancin kuɗin naira in ka kwatanta ta da dala kuma kashi 97% na kuɗin aikin haji da ake biya a Najeriya sai an canja shi zuwa dala saboda wannan clearly ya nuna cewa hakika kuɗin farashin aikin hajin bana dole ne tsada
wani abu da ya dauki kali shine cewa hukumar alhazai ta kasa ta ba hukumomin alhazai na jihohi zuwa ƙarshen wannan wata su kawo kudaden alhazan su da suka tanada saboda a samu a kammala shirin jigilar alhazan akan lokaci Mai Aliyu Usman shine sakataren hukumar alhazai na jihar Yobe ya tsokaci akan batun
wajen dokokin ai ba dokokin Najeriya bane dokokin Saudi Arabia wasu abubuwa da aka shiga contractual din ka duba ba mu ne zamu yi shi ba airlines dole sai ka ba su kudi su can gidaje aka ma sai ka ba su kudi da za a dafa abinci sai ka ba su kudi so dole a nemi kudi yayi kuma alhamdulillah bana din ka gani akwai lokaci yayi dan lokaci kuma yanzu lokaci tintini aka ba mu lokaci kowa ya remitting 50% yanzu kuma aka shemana mukari sa wanda ya saura kafin wannan lokaci insha Allah muna ganin cewa za mu yi remitting
ganin cewa bana Najeriya tana da kujeru 75,000 ga kuma ƙarin kudi ko Najeriya za ta iya cike gurbin da aka bata kuwa jami'i a hukumar alhazai ta Sokoto Shehu Muhammad yayi bayani
eh ga dukkan alamu muna ganin yanda mutane ke da mutane gaskiya suna da sha'awa suna da ishiwa zuwa aikin hajji to inda mutum zai samu kuɗi shi kaga ba haƙƙin ka ne kace ba amma ga dukkan alamu yanda magana mutane suwa suna shigo wajen buɗe kujera to ga dukkan alamu insha Allah za a cika wannan
kamfanonin jiragen sama da aka amince da jigilar maniyata daga jihohi sune Airpeace da Azman da Flyners da Aero Contractors da Max Air an amince da jirage masu zaman kansu guda biyu Arik da Value Jet hukumar alhazan ta kuduri aniyar daukar duk wani dan kasa da rajistar aikin hajjin na bana Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to an gaida Madina Dauda da wannan rahoto yanzu kuma ga shirinmu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin wana da lafiya. Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya yake kammala tattaunawa da shugaban hukumar Road Safety Shiyar Jihar Ogun ko komanda Umar Yaldu da wakilinmu Hassan Umar Tambuwal, inda a yau za mu fara ne daga kira da shi shugaban hukumar Road Safety ke yi wa direbobi da masu fasinjojin da ake daukar su ba da bata lokaci ba ga tattaunawar.
Na kira ga direbobi su bi dokokin kasa yadda ya kamata, sannan su kuma fasinja su sani cewa fa ba wai zombi suke ba koko abin nan. Idan sun ga direban su yana wani abin da bai kamata ba, ya kamata cikin nutsuwa su dan fadakar da shi cewa to wannan gurin da yake fa yayi yawa da Allah ya rage jiya hankali. Don kaga akwai misalin wata mata 2021 yana jan wajajen watan April ne ko sun taso daga Lagos za su je Ikiti, suka roce direban nasu da yana misbehave ne bai wurin kamar akwai rashin da zuwa tare da shi, kuma yana mugun gudu da ganganci yana sa kai yana overtaking anyhow. Duk hankalin su ya tashi, suka yi magana sau daya bai kula su ba, suka yi mashi magana sau biyu bai kula, sai suka roce mutum nan fa kamar bayan cikin hayacin sa. Ka san mutanen nan masu ilimi ne, sai suka duba internet suka ga lamba ta official line ina, sai suka kira ni. Kuma kaga mu ba mu kashe waya ko silent ba mu sata ko da dare ko anytime aka kira za a sanya mu. Suka kira sai na daga sai su ce da Allah kuma ke ya tsora ne na Ogun state ne ce da Allah sun taso daga Lagos sai amma gashi zuwa su je Ikiti, amma sun lura cewa driver su kamar baya cikin hayacin sai yana wasu abubuwa wanda suke da hatsari ga rayuwar su. Ci to suna daidai ina suka ci to suna sun ta sama ogiri yanzu na ci to yanzu yadda za a yi idan suka kai ogiri kada su nuna wani fada ko tashi hankali da driver din ba cikin da za su ga ba sai da Allah akwai mai dan lura fitsari haka da sauransu ran tsaya abin nan. To da ya tsaya su abin nan sai su gaya mu, da kuma inda suka tsaya sai ya aika mutane mu dai ka san muna office nan wurin su aka yi haka ko su ba isuwa sai su ga abin suka ce ah dan suna dan kojin lalurar Allah ya tsaya tsaya sai aka sa kuma sai ya tsaya yana tsaya sai suka kira cewa ya tsaya kuma ga inda suke. Sai ne saburar da mutanen mu na nan wai irin ce su ji ga mota kaza mai lamba kaza ta tsaya wuri kaza su ji su ga me ke faruwa don ga irin complaint da na samu. Su suna zuwa kuma na ce su je da breathalyzer akwai abin da muke a wannan numfashin mutum don mu ga cewa eh don mu ga cewa koda ya sha giya ko wani abin nan wannan dai na auna level na giya ne ba rasa eh na cikin mutum wallahi to koda ko aka auna shi da wannan breathalyzer ne sai aka tabbatar cewa lalle ya sha barasa sosai no. To kaga ba za a yi irin wannan mota mu bari ta wuce, muka zo da motar nan office tamu muka buga waya a can gareji moto park inda shi direban yayi lodi. So to ga halin da ake ciki mu yanzu mun kama wannan motan kuma ba saki ne za mu yi ba, kawai su aiko da wata mota clean da driver ya zo ya dauki wannan mutanen su cigaba da tafiya su kuma haka suka yi suka aiko mana wata driver da wani driver clean da driver da mota da yake lafiyayye su sai je da su shi kuma wannan driver muka lalatar da shi da yadda ya kamata.
Yankin garin Ogede da ke jihar Ogun a kan titin hanyar Lagos wuri ne da ke da cunkoson motoci musamman tankuna, yaya kuke yi da wannan matsala?
A to Alhaji Hassan wannan ai ina cewa a wani wanda yake yanzu ya zama tarihi saboda ina ganin tun February 2020 watan biyu na watan shekara ta gabata muka yi clearing ogiri gaba dai duk wannan gridlock din ya kau. To sai dai kuma ina da tabbatar yanzu da kana zuwa daga Ibadan inda ta nan ka biyo kaga cewa wurin is clean. To mun samu wannan nasarar ne saboda irin operations da muka yi irin special aikin da muka yi a wurin nan kuma tare da haɗin kan waɗansu stakeholders na sanaji wajen lokacin tare da yan sanda yan civil defense kai har da sojoji wallahi mun tafi da su da kuma yan correctional service da sanan kuma mai amfani da wasu stakeholders anan kamar su yan union dinsu na tankoki BTD Nupeng mai amfani da su da kuma community leaders akwai sarakuna Hausa guda biyu a wurin nan da kuma Bale wanda sarai wani shi ma basarake ne na su ne Yarbawa. So duk wannan stakeholders namu ne mai amfani da su sai da muka fadakarwa sosai muka yi gangami muka fadakar da mutane sosai sannan muka bada lokaci cewa a jaye wannan lokacin fa yana yi muka zo da karfin mu kuma da karfin iko Allah da iko Allah Allah ya bamu nasara muka yi clearing one time one day just one day muka yi wannan operation din kuma Allah ya taimaka kima muka inasara. To tuloku chungurin has remained cleared. To say de anasamu wastankuna asuma pakiam haria zikuma misali didadari. Mikukei kukumi nizaku higa wana. Nasamu wana report chua suka lalabwode dare kama kaihi tara haka nadari. Sesu papaka moto chi gihi gihi ntiti. Sujesu itaharu kujensu. Aba as alias kama kaihi dare. Sesu kuma sato deki moto chensu tesu. Mwanda ba musu mwade ayo pakiam ingu. Gabade gihi gihi ntiti na ba asu haka na. Sawa naka sema kazu muka saki organizer wani muka shiria wani kuma nshima special operation nadari. Suma duwa na stakeholders muka kirasu muka zu shima da karibumu sosai muka zu Allah te makimu muka yi aiki hazuwa shabin dare muka kakama na kama na jan mun jira kwanaki kusan biyar muna wannan aiki alhamdulillah amma still ina kira ga mutanen mu don ogiri drawing tiroli drawing tankoki drawing trucks da yake mahiyanci mutanen mu ne Hausa kamar nan ogiri ma kamar garin Hausa ne ba ma kamar ba garin Hausa ne ina kira still gare su kuma na san suna sauraron wannan gidan radio mai tarin albarka ina kira gare su su wannan drawing da yake na san yes ɗan uwan mu ne arewa Hausa mahiyanci su ne suke zama a wurin nan to don Allah su ci gaba da kiyayewa daina wannan fakin na rashin gaida ko da dare ko da rana
to madalla anan ne muka kawo karshen tattaunawar sai kuma sabon mako idan Allah ya kai mu ku je mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin bakon namu ko komanda Umar Yaldo shugaban hukumar Road Safety Shiyar Jihar Ogun da ma wakilin Hassan Umar Tambuwal da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Jumbe Hamza da ya daidaita mana sautin shirin Baba ya ko makeri ne nake sallama da ku a huta lafiya kuma dawo lafiya
madalla albarkacin wannan wata na azumi ga nasihar falalar Ramadan
Nini inuwa Zubairu Bauchi a wani hadisi da nuna falalar wata Ramadan da azumin kansa yace atakum Ramadan sayyidi shuhur awwaluhu rahmatun wa wasaduhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar fi laylatu khairun min alf shahrin man harramaha wa qad man hurimaha wa qad hurima al-hayr kulluhu wato yace wani wata yazo muku shine wata Ramadan shugaban watanni duk cikin watanni ba shugaba sai wata Ramadan yace farkon sa rahman Allah ne tsakiyan sa gafarta zunubi ne karshen sa yau tauyaye ne daga barin shiga wuta wato kaga kamar alfanu ne goma na farko goma na marmari goma na wuya goma na dokin sallah to duk ba maganan wuya anan tunda abinda farkon sa rahama ne tsakiyan sa kuma gafara ne karshe kuma yan tauya ga barin shiga wuta to me mutun ya rasa ai ya samu komi
jazakallahu khairan yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da kuma sororo kuka aika mana ta email sakon sani Muhammad Kindo unguwar tsarofin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya shine sakonmu na farko a yau yace sallan VOA Hausa hakika sace gumman mutane a jihohin Zamfara da Katsina da wasu yan bindiga suka yi abin tashin hankali ne muna kira ga hukumomin tsaron kasar mu da su kara matsakai ne wajen kawo karshen sace-sace al'umma da yan bindiga suke yi a jihohin Zamfara Katsina da Niger daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya kawo mana karshen wannan lamarin amin summa amin sai kuma sako na gaba yace musulmai a duk inda muke da fatan za mu yi amfani da wannan wata na azumin Ramadana mabiya addinin kristanci kuma da fatan za ku yi amfani da bikin Good Friday da Easter Monday ne wa kasashen mu addu'o'in neman zaman lafiya da shugabanni na gari duba da ganin kasashen na bukatar addu'o'in sako daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a
Madalla kafin mu karkare shirin yanzu ga Maryam ta saki dawo da labarai a takeice.
Wasu sabbin takardun sirri da suka ba da dalla-dallan bayanan tsaron kasa na Amurka daga Ukraine zuwa gabas ta tsakiya zuwa China sun bayyana a shafukan sada zumunta a cewar jaridar New York Times.
To masu sauraro da haka ne zamu karkar shirin namu na ranar yau sai kuma can an jima da karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger da Chadi wanda daidai da karfe 8:30 agogon Ghana da GMT mu sake dawa da shirin mu na karshe a yau. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Jumbe Haruna Hamza da engineer mu Patrick Dayani Aisha Mu'azzuf nake muku fatar alkhairi. Ai bude baki lafiya.